Faças isso todos os dias à noite.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 20 ga watan Mayu shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban majalisar sojoji da ke mulkin Niger, General Abdulrahman Tiani, ya gana da shugaban kungiyoyin fararen hula magoya bayan jam'iyyar TNSP a ƙarshen mako domin tattauna halin da ƙasar ke ciki watanni kusan goma bayan juyin mulki da ya jagoranta. Haka dalika za ku ji tattaunawa da muka yi da Malam Nasir Zahraddin mai sharhi kan siyasan ƙasa da ƙasa game da hali da ake ciki a ƙasar Iran biyo bayan mutuwar shugaban ƙasar Ibrahim Ra'isi. Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwali zai gabatar, wanda a yau shirin zai duba ƙorafin magidanta da 'yan kasuwa a Jos biyo bayan rusau ɗin gidaje da rumfunan kasuwa da gwamnatin Plateau ta yi a unguwanni da kasuwar Bukur. Haka zalika muna ɗauki da labaran wasanni, amma kafin mu kai ga haka ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An gano gawarwakin shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi da mataimakin harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullahian da sauran wasu jami'ai a yau Litinin a wurin da wani jirgin sama mai saukar unguli ya yi hadari a arewa maso yammacin Iran, a cewar kafofin yada labaran ƙasar. Masu aikin ceto sun gano tarkacen jirgin ne a yau Litinin, kwana ɗaya bayan faduwarsa a kusa da Varzakan a lardin Azerbaijan da ke gabashin ƙasar sakamakon rashin kyan yanayi. Jami'an na Iran suna kan hanyar komawa gida ne bayan halartar bikin ƙaddamar da wata madatsar ruwa a kan iyakar Iran da Azerbaijan. Jagoran addinin Iran Ayatollah Al-Khamenei ya sanar da keɓe kwanaki biyar don makoki da alhinin rashin. A cikin kwanaki 50 ake sa ran yin zaben sabon shugaban ƙasa a Iran. An naɗa mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko Muhammad Mokhber a matsayin shugaban ƙasa na riko a Jamhuriyar ta Musulunci a yau Litinin bayan mutuwar shugaba Ibrahim Ra'isi a wani hatsarin jirgin sama. Mokhber ɗan shekaru 68 galibi ba a san shi ba sosai idan aka kwatanta da sauran 'yan siyasa a Iran. Bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar, mutuwar Ra'isi ta sa yanzu Mokhber ya fito idan jama'a. Jagoran addinin Iran Ayatollah Al-Khamenei ne ya sanar da naɗin Mokhber a cikin wani saƙon ta'aziyya da ya tura dangane da mutuwar Ra'isi a hadarin da ya faru jiya Lahadi. An kuma naɗa mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Al-Bagheer Ghani a matsayin muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar. Duk da cewa ba a san shi ba sosai, Mokhber ya riƙe manyan muƙamai a ƙasar, musamman a hukumar ba da agaji ta Iran. Ƙasar Pakistan ta ayyana kwana ɗaya a matsayin ranar makoki, Lebanon kuma kwanaki uku, yayin da gwamnatocin ƙasashen duniya ke turawa Iran gaisuwar ta'aziyya bayan rasuwar shugaba Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin wajen ƙasar. Shugaban ƙasar Azerbaijan Ilham Aliyev ya faɗa a yau Litinin cewa ya kaɗu sosai da babban rashin da Iran da al'ummarta suka yi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yabawa Ra'isi a matsayin jajirtaccen ɗan siyasa. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a yau Litinin cewa Isra'ila ta ƙudiri aniyar faɗaɗa ayyukanta ta ƙasa a yankin Rafa da ke kudancin Gaza, yayin da ya gana da Jake Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro a fadar White House. A cikin wata sanarwa, Gallant ya ce ya shaidawa Sullivan cewa dakile kungiyar Hamas da kuma tabbatar da sako mutanen da har yanzu Hamas ke garkuwa da su a Gaza shine kokarin da suke yi. Gallant ya kuma ce shi da Sullivan sun tattauna akan hanyoyin karfafa matsayin Isra'ila a gabas ta tsakiya. Sullivan ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi don tattaunawa akan harin da sojojin Isra'ila za su kai akan Hamas a Gaza, wanda ba zai shafi rayukan farar hula ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau litinin sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun lalata dukkan jiragen sama marasa matuki guda 29 da rashi ta harba a cikin dare. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce an kakkaɓo jiragen ne a yankin Lviv, Mykolaiv, Odessa da Poltava. Kuma jami'an yankin sun ce ba a samu asarar rai ko wata ɓarna ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jiragen sama marasa matuki na Ukraine guda 7, ciki har da guda 5 a yankin Belgorod da guda 2 a yankin Kursk. Har makami mai linzami da Rasha ta kai a jiya Lahadi ya kashe akalla mutane 11 a wani wurin shakatawa mai cike da mutane a wajen birnin Kharkiv. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake yin kira ga kasashen yammacin duniya da su taimakawa kasarsa da karin makaman kariya ta sama don kare yankin Kharkiv da sauran biranen Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Magalla bari mu fara buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Niger. Shugaban majalisar sojojin da ke mulki a Niger, General Abdulrahman Tiani, ya gana da shugaban kungiyoyin fararen hula magoya bayan jam'iyyar CNSP a ƙarshen mako domin tattauna halin da ƙasar ke ciki watanni kusan 10 bayan juyin mulki da ya jagoranta. Tsadar rayuwa da matsalolin tsaro na daga cikin batutuwa da aka tattauna a kansu a wannan zama, wanda yayin zaman aka kwatanta cewa lokacin bullo da ajandar tafiya da al'amuran mulkin rikon kwarya bai yi ba. Ga dai Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Kungiyoyin da suka hada da Front Patriotic da MSO Sande da sauran kawayensu masu goyon bayan manufofin CNSP a wannan ganawa sun soma ne da jin ta bakin shugaban majalisar CNSP Janar Chani a game da yadda sha'anin mulki ke gudana, kamar yadda kakakinsu Bana Ibrahim ya bayyana mana.
Ya ba mu bayani sosai bisa kan abin da ake ciki yau, matsalolin da suke fuskanta, kuma goyon bayan da suke jira ga 'yan kasa. Ya mun bayani sosai bisa kan duk kokarin da gwamnati da CNSP suke yi kan harkokin tsaro. Mu samu cikakken lantarki a cikin kasa, mu daina zuwa ketare muna nemo cimaka da lakwal ilimi kenan da kuma kiwon lahiya.
A nasu gefe, kungiyoyin sun gabatar da koke-koken al'umma don ganin hukumomi sun dauki mataki a kai.
Tsadar rayuwa da kuma matsalolin tsaro da ake fuskanta cikin jihohi kamar Talabere da Tawa da Maradi ya ce su ma sun lura da wannan matsaloli kuma suna jaka kokari domin su coka matsalolin nan. Mun nuna mai muna goyon bayan ayyukan CNSP jiya yau kuma gobe ma za mu kama mai.
Maganar tafiyar da lamuran gwamnatin rikon kwarya da shirin bullo da ajandar zaɓe, shugaban majalisar CNSP ya gaya wa 'yan farar hula cewa a jira lokaci, in ji Bana Ibrahim na Front Patriotic.
Ya nuna mini cewa akwai matsaloli wanda suke da mahimmanci fiye da wannan ajanda da mutane suke jira. Yace yau abin da sun kasa gaba na horko shine a tabbatar da tsaro a cikin ƙasar mu. Yace lalle suna da niyyar za su yi zaɓe, amma sai lokacin da ya kama mata a shiga cikin tattaunawa bisa kan harkokin zaɓe ko kuma a kafa wasu hukumomin rikon kwarya.
Wani lokaci kenan yake ni?
Har yanzu dai ba a keɓe lokaci ba, kuma mu da muka saurare shi mun na'am da zantutuka da ya yi muna.
Wasu 'yan fafutuka da ake yi wa kallon masu farfagandar yaɗa manufofin Rasha waɗanda suka haɗa da Kemi Seba ɗan asalin jamhuriyar Benin da Natali Yamba 'yar asalin ƙasar Kamaru da suka zo takanasu daga Turai sun kuduri aniyar gudanar da gangami a biranen Agadez da Zandar a ranakun Asabar da yau Litinin da nufin zaburar da 'yan Nijar akan maganar ƙin jinin manufofin ƙasashen yammacin duniya. Sai dai daga bisani an ba da sanarwar soke taron ba tare da bayyana wani dalili ba, kodayake ana ganin korafe-korafen da 'yan fafutukar cikin gida suka yi kan zuwan waɗannan mutane yasa waɗanda suka gayyato su suka canza ra'ayi. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman Muni Barma da wannan rahoton. Masu sharhi na ci gaba da yin tsokaci akan rasuwar shugaban kasar Iran wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu sakamakon lalacewar yanayi.
to ko shin za a ga sassaucin ra'ayi a sabon shugaban Iran ko kuma za a ga ra'ayin mazanjiya fiye da shi marigayin tambaya kenan da nayi wa Malam Nasir Zaharuddin mai sharhi akan harkokin siyasan kasa da kasa kuma tsohon shugaban kungiyar yan jarida a Najeriya
to wato ita kasar Iran fa ba kamar sauran kasashe bane an zabi shugaban kasa amma irin zaben da ake ba kamar irin yanda ake a kasashen yammacin duniya bane domin a kasar Iran akwai wanda ake kira spiritual leader wato shugaba gaba ɗaya na addini wanda shine Ayatollah Khamenei yanzu kusan kome na mulki ya tattara ne a hannunsa shi dai kamar shi raisi shine shugaban gwamnati tunda zaka ga hatta rasu wannan da raisi yayi Khamenei shine zai tabbatar da wai zai zama shugaban kasa ko da yake a cikin tsarin mulkin Iran a sashi na 131 akwai inda aka ce idan shugaban kasa ya rasu to mataimakin shugaban kasa na farko shine zai zama shugaban kasa kuma haka aka yanzu amma an ce nan da kwana 50 za a sake tsara wai zai zama shugaban kasa Iran
to ko da yake rahotannin farko sun nuna cewa yadayi ne ya turnike ya sa har wannan jirgin ya fadi ya kake ganin zargin da wasu suke yi akan wannan hatsarin da ya faru
to ai idan ka lura zaka ga cewa ire-iren waɗannan abubuwan sun faru a baya a Rasha an samu irin wannan inda wani wanda yake hamayya da shi shugaba ko kuma wanda ya nuna ɗan tirjiya da shugaba Putin shi ma jirginsa ya falo kuma karkamance ita ƙasar Iran fa ta haɗa iyaka ina ganin a duniya da wuya a samu ƙasar da ta haɗa iyaka da ƙasashe kamar ƙasar Iran ƙasashe takwas Iran ta yi iyaka da su sannan akwai fashin gam waɗanda a cikin ƙasashen nan sun haɗa da su wato Armenia Azerbaijan da Turkmenistan a arewa kenan har da kuma Kazakhstan da Russia su ma duk arewa sannan a ɗaya ɓangaren za ka ga akwai Afghanistan da Pakistan kuma akwai Turkiya da ita kanta wato Persian Gulf to kaga ƙasa ce da take a buɗe kenan komai zai iya faruwa kuma a cikin kasashen nan akwai abokan yamma akwai kuma waɗanda ba abokan yamma ba tunda yanzu mutane na ganin kamar kasashen yamma ne suka shirya wannan kuma bai zai iya kama da mutum domin ba na mancewa ƴan shekarun baya akwai wani general na sojan Iran general Soleimani ya yi kokari zai hau jirgi aka harba masa jirgi mara matuki ya gama da shi a filin jirgin sama to kaga za a iya samun kowa a kowane lokaci amma har yanzu wannan kawai hasashe ne mutane suke yi illa iyaka sai a jira a ga sakamakon binciken da aka sa a yi in an gano inda gawar take ko kuma tunda an gano inda baraguzan jirgin yake a tabbata za a sami abin magana wanda zai yana dukkan abubuwan da suka faru a ƙarshen daƙiƙoƙin da jirgin ya faɗi
to yanzu da ake jira a ga sabon shugaba wadda zai maye gurbin shi ainihin Ibrahim Raisi a matsayinka na mai sharhi akan harkokin yau da kullun da kuma harkokin siyasar kasashen waje wani hali kake gani mutanen Iran za su kasance a ciki
to ita da Iran a yanzu wanda ake sun fito daga cikin wani wata matsala wadda lokacin shugabancin Raisi ya faru lokacin da aka kashe yarinyar nan Mahsa Amini wadda take ta yi tirjiya ga wasu abubuwa da ake kokarin ta yi a Iran ba ta yi ba to kaga ko shakka babu Raisi yana da mutanen da ba sa ga maciji tare da shi a Iran kuma akwai masu tsatsauran ra'ayi waɗanda su suke ganin shi ne gwarzonsu saboda ana ma hasashen cewa da shi shugaba Khamenei ko ko babban shugaban addinin Iran na yanzu shugaba Khamenei ya kau ana ganin wanda zai ɗaya wannan kujerar babu irin shi Ayatollah Ibrahim Raisi
Malam Nasir Zaharuddin kenan a tattaunawa da muka yi da shi wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shiri na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wurin da mun siya a hannun mai shi Jenun kuma yana takardun shi, kuma muna da canji wani abu takardu da ya kamata mu yi. Wasu yi takardu har yanda ya kamata, sun su fara aiki ba notice, ba wani gargadi, ba a taba zuwa nan an ce wani kaza kaza ba, aka shigo burburbur, aka rusa gidajen sai aka fita.
Halin da mutane suke ciki a yanzu kusan cikin dimuwa suke, ba kayan sayarwan, ba gurin da za su sayar da kayan, ma in ma akwai kayan da za su sayar ma ba gurin da za su sayar. Kuma wasu suna da iyalai, wasu kuma mata ne waɗanda mazajinsu sun mutu.
Wasu magidanta da 'yan kasuwa kenan a Jos Fadar gwamnatin jihar Plateau a tsakiyar Najeriya suke kokawa akan yadda gwamnatin jihar ta rusa musu gidaje da rumfuna a kasuwanninsu.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta.
Madalla, masu saurare, gwamnatin jihar Plateau ta hannun hukumar raya birnin Jos da kewaye da ke zama fadar gwamnatin jihar ta Plateau a arewa ta tsakiyar Najeriya ta yi aikin rusau a wasu sassan birnin, musamman a yankin Rikos, inda magidanta da dama suka galabaita kuma iyalansu suka ta gayyara. Aikin rusau din da ya shafi gine-ginen gidaje da aka kammala, kuma al'umma ke cikin su da ma waɗanda ba a kai ga kammalawa ba.
Sunana Adamu Abdulkarim, ina zama a Rikos ne. Sai aka fara kiran mu cewa ga JMDB sun zo da motocinsu da menene za a fara rushe wuri. Ba notice,
gidaje kenan,
gidaje da suke wurin
da aka riga an gina,
an gina su gidaje, gidan sama upstairs, akwai upstairs da aka tattaba, akwai gidajen mutane barkatai wanda aka taba, wannan mu san dalilin taba wannan gidaje ba. Wurin da mun siya a hannun mai shi Jenun kuma yana takardun shi, kuma muna da canji wani abu takardu da ya kamata mu yi. Wasu yi takardu har yanda ya kamata, sun fara aiki ba notice, ba wani gargadi, ba a taba zuwa nan an ce wani kaza kaza ba. Kuma abin da ya kara dore mana kai shine aikin da aka yi na rushewa, ina ga miki awa uku ba ko hudu, aka shigo burburbur, aka rusa gidajen sai aka fita. To so mu muna so mu sani ne wannan rushe-rushen da aka yi, a'a, waye yake da hakkin wannan rushen da aka yi? Shi gwamna yana sani ne,
amma kun bi bayan ita wannan hukuma da ke raya birane ko kuma a JMDB, kun tambaya me yasa aka zo aka yi muku wannan rushe-rushen?
Tabbas mun bi da ran da aka zo, ba sun tafi, mun bi shi farko ofishin mai gida, shi wannan Ogana Pepsa, shi GM na Pepsa, sai ce mana ba damuwa ma, ba za a yi rushe-rushen ba. To daga baya shine sai connecting ko ya aka yi, sai kira shugaban JMDB. To daga baya mu san dalilin da yasa aka zo aka mana rushe-rushen ba, bamu san takamaiman dalili ba ma.
To amma idan ka duba yanda yanayin wannan guri yake, guri ne wanda akwai fadama, akwai rafuffuka, baka ganin kaman suna ganin kaman hanyar ruwa, shi yasa suka zo suka yi wannan rushe-rushen?
Wa alhamdulillah, kin tabo wanda yake mun ciwo ma, wannan watan ba rafi bane, za mu cewa stream ne haka wanda yake wuciya
magudanar ruwa.
Yawwa, kuma idan ka duba, in ka tsallaka gada, abin da ya kama bayan water boat, ya je bayan immigration quarters, ya je bayan phototech, har ka tafi ka wuce Air Force Base, ka shiga Golan Base ka wuce, zaka ga ainihin da buro yake tohowa. Rafin da yake cin wuri shine rafin dilimi, shine wanda yake gefen greenhouse, shine rafin dilimi, amma wannan ba rafi bane. To so suna ce hanyar ruwa wannan ba hujja bane, muna so mu san hujjar da tasa, in ba haka bane muna neman shi wannan gwamna mai adalci ya zo ya duba abin nan da idan rahama, kowa a mai abin da ya kamata, a ba kowa hakkin sa na dan kasa.
Shi ma wani magidanci mai suna Shamsuddin Ismail da wannan mataki na hukumar raya birnin Jos da kewaye da ake kira da JMDB ya shafa, na cewa
muna da gini a nan bayan Civil Defense Office wajen Double Dala. A lokacin da JMDB suka shigo, suna shigowa suka fara surveying din guri, suna gurin nan yau din nan sai an rushe shi, sai an rushe shi. A lokacin na fara bin shugaban JMDB, ina karanta masa cewa kai hakuri ran kai dadi, mu ne nan masu wayannan gurare, sannan kuma muna da takardun wannan gurare, wannan gurin Janu ne, ya ki saurara ta a wannan lokaci. Har da karshe dai ya juya ya je shiga mota, kai da zai shiga ma da karin shi ma wannan shugaban Pepsa din suka gangaro tare da wani, sai ga maganganun su suka juya. To a wannan lokaci ni kuma gana an ban doka na kwashe ƙasa awa biyu, naga cewa to ya kamata kada doka ta aiki a kaina na ƙara ƙarfafa gurin ina kallon nan gefa ina kallon wancan gefa so bayan sun tafi mukin kira mutane waɗanda suke da gidaje a gurin da waɗanda suke da filaye a gurin domin menene a mazaunin mu na shugabanni a gurin bai kamata mu ja baki mu shiru ba saboda menene ba mu kade ne muke da alhaki akan wannan guri ba kuma muna wakilci ne na jama'a kafin ki ce me mutane suka zo shi daga nan muka tafi office din shugaban Pepsa muka je muka same shi so abin da ya daure min kai a nan gurin shine lokacin da suka shigo ina ga ƙara bin sa ina faɗa masa cewa muna daga cikin shugabannin gurin nan muna da takaddu a gurin nan kuma janu ne muka saya so in fact akwai wani mutumi wanda gaskiya har ga Allah hankalina ya tashi gidansa yana cikin gidansa da yaransa susu shida ne ko bakwai aka diga fito da yaran nan kananun yara suna dauko kaya a hannu wanda abin kowaye ne ga wannan abin nan ba a cewa komai sai dai a ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna an daina
Baga rusa gidajen mutane a yankin Records hukumar ta JMDB ta yi makamancin wannan rusau a kasuwar bukur da ke gefen birnin na Jos kuma ƴan kasuwa da dama sun galabaita saboda barnata musu dukiya
sunana Muhammad Awal Ali Rahama ni ne chairman na LS Forum Bukur Market lalle wannan abu ya zo mana a bike to abin nan ya zo cikin dare a abki to alhamdulillah taimakon da Allah ya mana an samu damar kwantar da hankalin mutane ba su dau doka a hannun su ba
yanzu wani hali al'umma ke ciki
to halin da mutane suke ciki a yanzu kusan cikin dimuwa suke ba kayan sayarwan ba gurin da za su sayar da kayan ma in ma akwai kayan da za su sayar ma ba gurin da za su sayar kuma wasu suna da iyalai wasu kuma mata ne waɗanda mazajen su sun mutu wasu kuma wato su suke daukan nauyin rayuwar kansu to su gaba ɗaya ma sun rasa ma inda za su sa gaba shi yasa muke ƙara kira ga gwamnati musamman shi gwamna wanda kuma muke kyauta sa masa tantancewa shi gwamna ne mai tausayi mai adalci ya duba halin da mutane suke ciki a taimaka musu
masu ware Zainab Babaji wakilin sashin Hausa na muryar Amurka a Jos ta yi kokarin jin ta bakin shugaban wannan hukuma ta JMDB Mr. Hart Vankert domin yayi ƙarin bayani dangane da wannan mataki nasu kuma ta ƙara gabatar da korafe-korafen jama'a da suka biyo bayan rusau din da suka yi amma shugaban hukumar Mr. Hart Vankert bai bata damar ta yi magana da shi ba sai dai za mu ci gaba da bibiyar sa domin ya bamu wannan dama masu ware ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mar samu sai za a rido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmu shi ne manufar mulkin
ta kai da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da zamu ja gefe Murtala Faruk Sanginna ya gabatar da labaran wasanni
Gasar Premier League ta Ingila ta kammala a wannan kakar wasanni ta shekara ta 2023 da 2024 inda daga ƙarshe Manchester City ce ta lashe gasar bayan tsawon lokaci da Arsenal ta yi tana jagoranci kai wurin gasar. City dai ta kafa babban tarihi na kasancewa kungiya ta farko da ta lashe gasar ta Premier sau hudu a jere. Haka kuma ta lashe gasar har sau shida a cikin shekaru bakwai karkashin jagorancin Pep Guardiola. Guardiola dai ya bayyana cewa wannan nasara na dab da kasancewa karshen zaman sa kungiyar ta City inda ya ce yana ganin sabuwar kakar wasanni mai kamawa ita ce ta karshen aikin sa na horar da ƴan wasan kungiyar.
I had that feeling last season when Istanbul said it's over.
Yace bayan lashe gasar zakarun Turai a bara na fata cewa komai ya zo karshe amma kuma ina da sauran lokaci a kwanta ragi na don haka gani nan har yanzu wasu lokutan nakan ji kamar na gaji amma kuma wasu lokutan nakan ji ina kaunar yadda muke ta samun nasara a wasanni ina kuma ƙara jin kaunar ƴan wasa daga nan na fara tunanin ba wanda ya taba lashe kofin gasar sau hudu a jere to me zai hana mu jaraba to gashi kuma mun sami nasarar hakan to me ya rage a ɗaya bangaren kuma takwarar sa na Liverpool kan Jurgen Klopp tuni da ya ban kwana da kungiyar wace dama ya fada zai bar ta a ƙarshen wannan kakar wasanni to sai dai a jawabin sa na ban kwana da ya jefa dubban masoya kungiyar a yanayin zubar da hawaye ya ce bai yanke kauna ga sake komawa aikin horar da 'yan wasa ba to amma kuma ba zai taɓa mantawa da kungiyar ta Liverpool ba a rayuwarsa Klopp ɗan ƙasar Jamus mai shekaru 57 ya koma kungiyar Liverpool ne a shekara ta 2015 inda ya jagorance ta a jumlar wasanni 491 kuma a ciki kungiyar ta sami nasarar lashe gasar zakarun turai ta shekara ta 2019 da kuma gasar premier a shekara ta 2020 yanzu haka kuma kungiyar ta bayyana mai horar da 'yan wasan kungiyar Feyenoord ta kasar Holland and Slot a matsayin wanda zai maye gurbin Klopp a Liverpool tuni da Liverpool din ta amince da biyan kudin fansarsa har fan miliyan 9,400 ga kungiyar a kasar Spain kuma masoya kungiyar Barcelona na neman saka kansu a takaddamar da ta kunno kai tsakanin shugaban kungiyar John Laporta da mai horar da 'yan wasanta Xavi Hernandez dangantaka tsakanin shugabannin biyu ta kara tsami ne a makon da ya gabata sa'ad da Xavi ya fada wa manema labarai cewa kungiyar ta Barcelona ba za ta iya jiya da Real Madrid ba a fagen kashe kudade kalaman da suka bata wa Laporta rai wanda dama tun farko baya goyon bayan kocin takaddamar ta haifar da 'yan kallo rera taken kin jinin Laporta a wasan da kungiyar ta buga a ƙarshen mako to sai dai yayin da yake mai da martani Xavi ya ce bai ji dadin abin da ya faru ba to ƙarshen labarin wasannin kenan
da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
To a takaice an gano gawarwakin shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi da mataimakin harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahian da sauran wasu jami'ai a yau Litinin a wurin da wani jirgin sama mai saukar unguli ya yi hadari a arewa maso yammacin Iran a cewar kafofin yada labaran kasar An nada mataimakin shugaban kasar Iran na farko Muhammad Mokhber a matsayin shugaban kasa na riko a jamhuriyar ta musulunci a yau Litinin bayan mutuwar shugaba Ibrahim Raisi a wani hatsarin jirgin sama Mokhber dan shekaru 68 galibi ba a san shi ba sosai idan aka kwatanta da sauran 'yan siyasa a Iran bisa ga kundin tsarin mulkin kasar mutuwar Raisi ta sa yanzu Mokhber ya fito idan jama'a Kasar Pakistan ta ayyana kwana ɗaya a matsayin ranar makoki Lebanon kuma kwanaki uku yayin da gwamnatocin kasashen duniya ke turawa Iran gaisuwar ta'aziyya bayan rasuwar shugaba Ibrahim Raisi da ministan harkokin wajen kasar. Shugaban kasar Azerbaijan Ilham Aliyev ya faɗa a yau Litinin cewa ya kaɗu sosai da babban rashin da Iran da al'ummarta suka yi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yabawa Raisi a matsayin jajirtaccen ɗan siyasa. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a yau Litinin cewa Isra'ila ta ƙudiri aniyar faɗaɗa ayyukanta ta ƙasa a yankin Rafa da ke kudancin Gaza yayin da ya gana da Jake Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro a fadar White House. A cikin wata sanarwa, Gallant ya ce ya shaidawa Sullivan cewa dakile kungiyar Hamas da kuma tabbatar da sako mutanen da har yanzu Hamas ke garkuwa da su a Gaza shine kokarin da suke yi.
To ban sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamai wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakubu Makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.